أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah mai girma da guwaya da ya kaddarta mana haduwa a wannan yammaci na Litinin a yau muna 13 ga wata na 6 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1443 wanda ya dace wa 17 din watan 1 miladiya ta 2022 darasi na 5 a cikin littafin al-aqidatu at-tahawiyatu littafin shehu malami al-imam at-tahawi a sati da ya gabata mun tsaya gaba ta 36 karshen ta wanda wannan gaba malami yana cewa wala tasbutu kadamul islam bimana musulunci mutum baya tabbata illa ala zahri taslimi wal istislam sai akan doron at taslim me kawiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wal istislam dajayuwa gaba dayan ka katari wa Allah subhanahu wa ta'ala mali ce fa man rama ilma ma huzira anhu ilmuhu dun mutuman da ya nufaci ilimin da aka ja kunne shi cewa kai hankali da wannan ilimin tufa ya sani cewa lam yaqna bit taslimi fahmuhu ba zai gamsar da tunanin shi gaba da abin da ya shafi mai gauya sai zamanto kowane lokaci a cikin shakka da kokonto yake wannan abun malike cewa ilimin abin da aka hana shin nan hajabahu maramuhu zai hana ka zuwa ga manufan da kake so ka kai wani manufa ne an khalisit tauhidi zuwa ga tsantsantar da bauta ga Allah subhanahu wa ta'ala wa safil ma'rifa sannan kuma da sani wanda yake tacecce wa sahihil iman da imani nagarcacce kela inda ka shiga cikin ilimin abinda aka hana ka to ba abinda zai hana ka shakka da ka shiga ilimi na falsafa da maganganu da surutai daga nan sai ka tashi kawai ya zamanto matsayin ka fa yatazabzabu bainal kufri wal iman sai ka rika kai kawo tsakanin kafirci da imani kai ba kahuri ba kai ba mai imani ba saboda shakka ta shiga cikin ranka wat tasdiqu wat takdhib haka kuma ka shiga cikin abun da ya shafi gaskantawa da ƙaryata wasu abubuwa ka gaskanta wasu kuma ka ƙaryata wal iqrar wal inkar wasu abubuwa ka tabbatar wasu abubuwa kuma kai musun su kace kai ba kai raba kai dai kawai ga kanan waswasan mutum mai waswasi ta'ihan bacecce shakan mutum mai shakka za'igan wanda ya kaucewa hanyar gaskiya la mu'minan musaddiqan kai ba mai imani mai gaskantawa ba wala jahidan mukaththiban sannan kuma kai ba mai musuntawa mai ƙaryatawa ba kawai kai dai ga kana muzamzabina baina zalik la ilaha ula'i wala ilaha ula kai ba nan ba kai ba can ba da haka duk ilimin da kaga cewa zai raba ka da Allah subhanahu wataala to ka nisance shi la siyama ilimi na falsafa ilmul mantiq matashi ya karatu mali ya ce wala yasihul iman imani baya tabbatuwa bir ru'yati game da ganin Allah subhanahu wa ta'ala li ahli daris salami ga ma'abuta gidan aminci sune yan aljanna yace liman i'tabaraha ga dun mutuman da yace shi ganin Allah subhanahu wataala minhum biwahamin cewa wahami ne kawai dun mutuman da ubangiji yace ba wujuhun yawma idhin nazira ila rabbiha nazira sai yace a wannan abu ba a hakikanin shi bai ke ya shiga mai tawili to dun mutuman da ya shiga wannan abu wala yasihul iman imani shi ba ingantacce bane ba wane ne wannan mutuma mutuman da birru'yati li ahli daris salam liman i'tabaraha minhum biwahamin yace ai a haƙiƙani ba Allah subhanahu wata'ala za su gani ba bal inma za su dai ga wani abu ba Allah ba kaga ya kore abinda Allah ya tabbatar da shi to haka wala yasihul imanu imani shi bai inganta ba saboda yayi magana akan ganin Allah ɗan aljanna za su ga Allah amma fa liman i'tabaraha minhum ga dun mutuman da ya kudurta cewa ganin da za a yi na Allah bi wahamin da irin wahami nashi bi ma'ana tawahhama zai yi wahamin da zaton shi cewa anna ru'yatahu tashabbuhun bi ma'ana wani abu ne zai kamanceceniya da Allah sai su ganshi suka ce ba Allah bane ba to duk mutumin da ya kudurta haka a cikin imani a cikin ranshi to imani shi lalataccen imani ne cewa annallaha yura ala sifatihi bima yumathilu ahadan yace ai za su ce za iya ganin Allah amma ba gani ba na kiri da muzubal inna ma cha wani abu ne zai kamanceci ne ya da Allah sai su ganshi kaga wannan sabke hakikanin abinda Allah ya hodi daga akan abinda Allah ya hodi zuwa ga manuhansu su shi Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa za a ganshi kai me naka a ciki yawa kenan duk mutumin da yace lalle za a ga Allah ɗan aljanna za su ga Allah amma ba gani ba na hakika inna ma cewa gani ne kawai na wahami ya wahamta cewa abun a sai dai wani abu ya kamatacce ne Allah a ganshi aw ta'awwalaha bi fahmin ko ko mutumin nan yayi tawilin maganar ganin Allah da irin nashi fahimta daga cikin abinda suke ambatawa a wannan bangare anan wannan gaba malam kai tsaye yana raddi ne ga mu'tazila su ko mu'tazila sune suke cewa suke kore ganin Allah subhanahu wata'ala sannan kuma wa ala man yushbihu Allah aw yushabbihu Allah bi shay'in min makhluqatihi suna kore ganin Allah ko kuma su ce ai Allah zai yi kamanceceniya ne ya da wani abu daga cikin halittar shi sai ɗan aljanna su ganshi kaga duka wannan tawili ne na banza wanda bai da dalili abinda Allah ya tabbatar cewa kawai wujuhun yawma idhin nadira sai ce ila rabbiha nazira fadar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ai manzo Allah yace innakum tarawna rabbakum yawmal qiyamaku za ku ga ubangijinku kama tarawnal qamra lailatal badri kamar yadda kuke ga wata a daren 15 la tudammuna fi ru'yatihi wani bayya kare wani wajen ganin wannan wata ai manzo Allah ya fada ka ku manzo Allah me ya tabbatar a nan za ga Allah su ko mutazzala suka ce a ba haka manzon Allah yake nihi ba manzon Allah yana nihin cewa innakum ta'maluna innakum ta'lamuna ku zalle tabbas kun san rabbakum ubangijinku kama ta'lamuna al-qamara lailatal badri shi manzon Allah yace innakum tarawna rabbakum su ko suka ce innakum ta'lamuna rabbakum shi manzon Allah yace za ku ga ubangijinku su ko mutazzala suka ce a ba haka manzon Allah yake nihi ba me yake nihi za ku san ubangijinku kamar yanda kuka san wata a daren 15 kaga sun baddala maganan gani da mi da sani kenan ba gani ake ne ba suka ce sani ake ne to kaga wannan wani abu ne wanda yake ba su da dalili akan haka a cikin tawilin nasu kuma suke kawo hujja ma da aya alqur'ani mai girma suka ce ai Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil tare da cewa shaka ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a shekarar giwa go a shekarar da abun ya faru shi kuma a shekara ka yi shi kaga amma Allah ya ce shin baka ga ba kaga ma'anan gani anan bi ma'anan shin baka sani ba yanda ubangijinka yayi ga ma'abuta giwa suka ce to wannan ma'anar ita za a dauko shi ba wannan hadisin a bashi innakum tarawna tarawna alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil kaji tawili mala kaga nan manzon Allah ai yayi afan da kalma ta mi ta Allah ar-ru'ya yace innakum tarawna za ku ga ubangijinku sai suka ce ba gani ake ne ba za ku san ubangijinku ya akai za ku faɗi aka suka ce ba ku ga ba Allah yace alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil shin baka ga yanda ubangijinka yayi ba ga ma'abuta giwa ai ba anan shi shin baka san ba yanda ubangijinka yayi da ma'abuta giwa ne kaga tawili ko to shine malai yace imanin irin waɗannan mutanen baya inganta saboda sun jirkita ganin Allah subhanahu wataala da tunanin su bi wahamin ta hanyar wahami sannan kuma wata'awil da tawili wanda yake bi fahimihim da irin fahimtar su da suka yi mal albani Allah ya rahama gare shi yake cewa ai idda'a annahu fahima laha ta'wilan yukhalifu zahiraha mutumin da yayi tawilin abu tawili shine kaman kashe fassara shi ko kuma ya jirkita shi daga asalin ma'anar abun sai ya tawilin abun ya sabke shi daga zahirin abun da ake nihi ba tare da wani dalili da yake nuni akan wannan abun da ya tabbatar ba shi to waɗannan abubuwa duka duk abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗi akan cewa kaza za a yi to wannan wajibi ne he in wani dalili wanda yake nuna cewa ba kaza bane ake nihi kaza ne manzo Allah yake nihi to a lokacin kuma yake koma ta amma irin wannan tawilin nasu tawilin ne wanda yake na banza ya tabbata cewa lalle masu imani za su ga Allah subhanahu wa ta'ala a cikin gidan aljanna kuma ganin Allah nan yahi aljanna da abin da ke cikin ta dadi fatan mu Allah subhanahu wa ta'ala ya arzuta mu da ganin shi malike cewa iz yayin da kana ta'wilur ru'ya ya kasance tawilin ganin Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma wa ta'wilu kai ba ma ganin Allah ba wa ta'wilu kulli ma'anan yudafu ila ar-rububiyyati da tawilin dukkan wata ma'anar da ake jingina wa Allah subhanahu wa ta'ala duk mutumin da zai yi tawilin wannan abun zai tabbatu ne akan bitarki ta'wili wa luzumi taslim abun da ke kanka kai mai imani tarku ta'wili kabar wannan tawilin bai da amfani a antum a'lamu amillah kai ne mafi sani ko kuma Allah kaga ba sai an ba da amsa ba sannan ko bayan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo aka haka ya rayu ya ma sahabban shi bayani kuma suka fahimci abin a ganin Allah yanzu kai ne zaka zo daga baya zaka ce kace a ba kaza ake ni ba kaza ake ni kaga dama kuma waɗannan masail ne wanda mafi yawa ɗan ruɗu na suke shiga saboda su tada kura su wuce yanzu ka duba ga abin da ya shahi ilmul kalam da bangaren da ya shafi falasifa duka suna shiga irin waɗannan abubuwan da suke da alaka da ubangiji subhanahu wataala kai tsaye saboda su batar da mutane ubangiji ya ambaci cewa dama irin waɗannan mutane abin da suke yi kenan huwa allazi anzala alayka alkitab yace minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab sai yace wa ukharu mutashabihat yace fa amma allazina fi qulubihim zayghun mi suke yi fayattabi'una ma tashabaha minhu mi yasa ibtigha'a alfitna wa ibtigha'a ta'wili waɗanda suke a cikin zuciyarsu akwai datti kullum mi suke bi suna bin dalilan da a zahirin wanda bai sani ba abin iya da rikitaswa sai zaman tonan suke bi amma ga ayoyi nan baro-baro sun yi maganan kaza sai su kyale waɗannan kai sai su tahi irin waɗannan abubuwa kuma ka dubi duk wani mutumin da yake kasantacce ne a cikin musulunci abin da yake kenan kawai da rika bibiya irin waɗannan abubuwa yan shi wancan mutumin na Kano da aka kama shi duka me yake bi irin waɗannan abubuwan ne yake bibiya yake biya na tsuntsuntowa to abin da yake kanmu gaba daya wajibi ne a gare mu tarku ta'wil mu bar wannan ta'wilin bi tarki ta'wili wa luzumi taslim mu lazimci mai kauya kawai idan ka ce mana haka ne mu ce haka nan ne ya tabbata Allah ya hodi ya tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya hodi haka sahabbai suka fahimci abin mu mutai akan haka nan wannan shine zaman lahiyanka mal yace wa alaihi dinul muslimin yace kai addinin musulmi ma gaba daya akan haka yake Allah yace manzo Allah ya fadi sahabban manzo Allah sun fahimci kaza sannan kuma addinin Allah gaba ɗaya ya tahi akan cewa lalle masu imani za su ga Allah subhanahu wa ta'ala a wata nuskha wadda Imam al-Albani yake cewa abin da yake rubuce a cikin matanin wa alaihi dinul mur'al muslimina yace wa alaihi dinur rusul ko kuma dinul mursalin addinin waɗanda manzannin da Allah ya ko gaba daya sun tai akan calalle masu imani zasu ga Allah subhanahu wataala. Malai ce wa mallam yatawaqqa annafiya, duk mutumin da bai kiyaye kanshi ba daga annafiya, kore abin da Allah ya tabbatar. Sannan kuma wata shibiha, da abin da Allah ya tabbatar koda bai kore ba sai ya rika kwatanta abin da wani abu. Kaga can da suka ce innakum tarawna rabbakum, manzo Allah ya ce ku, su kuma suka ce innakum ta'lamuna rabbakum. Kaga wannan tawili ne wanda yake, ko kuma sun doko abin sun shabbaha shi da wani abu wanda ba haka nan ba. To duk mutumin da bai kiyaye kanshi ba, mallam yatawaqqa, duk mutumin da bai kiyaye kanshi ba da dabi'a guda biyu, annafiya, korewa abinda ya tabbata a cikin addini, kawai ka zo ka kore shi ka wuce. Sannan kuma watashbiha, ko kuma baka koren ba amma sai ka ce abin kaman kaza yake, alhali kuma Allah bai kwatanta abin da wani abu ba. Malai yace zalla, mewana talallabiya ta shaka, ka kauce wa hanyar gaskiya. Wa lam yusibi tanziha, sannan baka samu abin da yake tsarkakuwa bane ba. Yace fa inna rabbana jalla wa ala, ka sani cewa lalle ubangijinmu mai girma da buwaya, mausufun, siffantacce ne bi sifatil wahdaniyyati, da siffofi na kadaitaka, shi kadai yake, ma'ana bayyana da wani abokin tarayya. Sannan kuma man'utun, ubangiji subhanahu wataala ai mausufun, abin siffantawa ne bi nu'util fardaniyya, da dukkan wata siffa ta dayantawa, shi kadai yake ubangiji subhanahu wataala. Laisa fi ma'anahu ahadun min albariyyati, ba wani abu wanda yake da ma'anar Allah subhanahu wataala a cikin halittu gaba daya. Allah Allah ne kawai, komin shi nashi ne, nashi kadai, ba wani wanda yake kamanceccen ne da shi. Walam yakul lahu kufuwan ahad, shine lam yalid walam yulad, shine alfardul ahadu samad, shine daya daya wanda ake kai bukata zuwa gare shi, ba wani wanda yake da sunan shi, sifofin shi nashi ne, sunayen shi nashi ne. To haka wajibi ne mutum ya imani da wannan. Amma duk mutumin da ya kama wani abubuwa na kame-kame, to la tabbas ba inda zai tike da kai sai cikin hayaniya da wannan. Kuma daiwa daga cikin mutane sun tabbaka irin haka kin, sun dauki rayuwarsu gaba ɗaya a cikin waɗannan rudu da hayaniya, karshe kuma sun tabbatar da cewa lalle ba su isa zuwa ga wata natija ba. Kai hankalinka mahsur, muqayyad, kamar a taƙaice yake, akwai abubuwan da bayan da za a yi ko a cikin rayuwarka ka kafa fahimtar su. Yanzu misali ka kalli hannunka kawai, nan jijiyoyin da suke cikin nakinka su nawa ne? Gashi na abinda tare yake da kai, tunda ka zo duniya tare kuke, kuma har ka mutu ba za ka iya ilga suka san nawa bane ba. To abubuwa da yawa suna nan a cikin gangan jikinka, ma ka kasa idrakin me ye wannan abin, dole aka kai aka kawo me za kai sallamawa. Shi yasa ai malamin anan yace abinda yake wajibi ga mutum shine tarku ta'wil, ka bar ta'wilin nan, kawai luzumut taslim, ka lazimci mai kauya. Duk abin da ka ce Allah ya ce kawai an kare, kai ka yarda ka wuce wajen. Amma ka ce a mu ne masu binciken kwaf, to wallahi kwaf ɗinka a wata jahannama za ta kare maka, saboda ba yanda za a yi ka kai zuwa ga fahimtar hakikanin fahimtar Allah subhanahu wataala, imani abin da yake cikin zatin shi. Malai yace gabata 38, wa ta'ala, ubangiji subhanahu wataala ya daukaku, anil hududi, game da duk abin da yake iyaka ne, ba mai samu Allah iyaka, abin da ga dama yake yi, kuma ba wanda ya sai ya ce dan me, la yusalu amma yaf'alu wa hum yusalun, ba wanda zai tambaye Allah me yasa kai kaza, amma kuma mu idan muka aikata tabbas za a tambaye mu cewa me yasa muka aikata kaza. Ubangiji baya da wata abin da za a kira ta da suna iyaka, wal ghayat, ko kuma a ce a nan ƙarshen abin da Allah zai iya ne, subhanallahi, babu wannan. Babu wani a ce ai yanzu gaya, ma'ana an kai makurar da an kure Allah subhanahu wataala, wannan babu wannan. Ubangiji ya ɗaukaka akan haka, babu wani abin da yake zamantowa ƙarshen makura ne na Ubangiji subhanahu wataala, abin da ya gagare shi. Wal arkan, ko kuma a ce a ga wasu rukunai su suke riƙe da Allah subhanahu wataala, babu su. Wal a'dha, ko kuma wasu gabbai, wal adawat, ko kuma wasu ababe wanda ake buƙatuwa da su a cikin rayuwa, a ce dole sai da kaza, dole sai da kaza, dole sai da kaza. Allah ya halicci sammai da ƙasai ba tare da yana buƙatan komai a wajensu ba. ba abin da yake bukata a wajensu, amma kuma su suna bukatuwa zuwa ga Allah subhanahu wataala daidai da kiftawa ido. Babu wanda zai ce shi ya wadatu game da Allah daidai da kifta ido kawai, abinda ko sai gwamnati guda bai kai ba, babu shi. Ko menene duk girman shi sama ce kasa ne da abin da yake cikin samman gabaɗaya da abin da yake cikin ƙasai gabaɗaya da abin da yake tsakanin samman da ƙasan gabaɗaya, babu wanda ya wadatu daga Allah subhanahu wataala, babu shi. Saboda kai kin ma nashi ne, kuma duk inda zaka taka nashi ne, in menene kake gani nashi ne subhanahu wataala. La tahwihil jihad, babu wata jiha, wani bangare ko wani kote wanda yake rike Allah subhanahu wataala, babu. Amma ya tabbatar mana cewa wa huwal qahiru fawqa ibadihi, shine mabuwayi saman halittun shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa Allahu fis sama, Allah yana sama. Ayoyin Qur'ani sun tabbatar da cewa Allah yana sama. Amma babu wani abin da zaka ce ga wani abin da ya rike Allah subhanahu wataala. Sannan waɗannan samman da muke gani guda bakwai, kuma saman su menene? Ruwa ne. A saman ruwan kuma wa kana arshuhu alal ma'i liyabluwakum ayyukum ahsanu amala subhanahu wataala. Sannan kuma shi ho wannan ruwan in kai muqaranan shi da duniyan nan gaba ɗaya da abin da ke cikin, kaman ka ɗauki biye ne ka je ka rasa shi a cikin sahara ɗin Agadas. Nawa ce biye? Komai ba ce ba. Kaman ƙwayar hatsi, wanda ƙwayar ƙasa ɗaya ka ɗauko ka ɗora ta misali saman nan. Yi wasan ma akwai ta. To duka wanda suke jayayya da cewa Allah yana sama, duka suna kwatanta abin da hankalinsu ne. Za ka ce to ya za a ce kaza. Kuma suka faɗa, suka bar abin da yake gaskiya, suka faɗa cikin rikici na Mu'tazila. Ce baya sama, baya ƙasa, baya dama, baya hagu, baya kaza, baya kaza. Ya ce yana sama, ina ruwanka kai? Sai mana. To Ubangiji subhanahu wataala babu wata jiha tahwihi wanda take rike da shi. Yake cewa wala tahwihi al-jihatu sittu. Al-jihat bangarori guda shidda, babu wanda yake dauke da Allah subhanahu wataala. Bangare guda shidda da sama da ƙasa, sama ɗaya ba sama take rike da shi ba subhanahu wataala, sannan ba ƙasa take rike da shi ba, ba biyu ba, dama da hagu. Nawa kenan? Hudu go? Gabanka da bayanka ya zama nawa kenan? Ya zama shida. To babu wani bangaren da yake rike da Allah subhanahu wataala, la gabas wala gusm wala arewa wala kaza, sannan kuma ba sama ba ƙasa ba. Malike cewa kasairil almubtada'at, kamar yadda wasu ɗan bid'a suke faɗa, yace mu ba ma cewa ga jihar da take rike Allah subhanahu wataala, amma Allah ya tabbatar da cewa yana sama. To wannan shi ma yana daga cikin abin da yake wajibi na kudircewa a matsayin aqida. Malike cewa almi'raju haqqun wa qad usriya bin nabiy sallallahu alaihi wasallam وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى صلى الله عليه وسلم خير البرية مالك والمعراج حق. A lokacin da Allah subhanahu wataala ya aiko mala'iku suka ɗauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi sama da shi, shine mi'raj. Yace haƙƙun, wannan gaskiya ne. Duk wanda yace kuma ba haka nan bane ba, to ya kafirta. Tak. Wa qad usriya, haƙiƙa an yi tahiyya bin nabi sallallahu alaihi wasallam, da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daga garin Makka zuwa ina? Zuwa masallacin Qudus. Wannan shine Isra. Sannan mi'raji kuma shi kuma daga masallacin Qudus kuma zuwa sammai, shine urija bihi ila sama. Wa urija bi shakhsihi, aka dauki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi sama da shi. Bi shakhsihi, da gangan jikin shi kin ne. Fil yaqazati afalke, ba mahalki bane yake, afalke yake. Ila sama'i, zuwa ga sammai. Thumma ila haythu sha'a Allahu min al-ula, sannan kuma da ci daga samman nan kuma zuwa inda Allah ya ga dama min al'ula na daga wurare madaukaka a sama wa akramahu Allah bima sha'a Allah ya karrama shi da abin da ya ga dama wa auha ilayhi ma auha Allah ya wahayin abin da ya ga dama zuwa gare shi kuma Allah ya jinjina wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da cewa bawa ne mai godiya bawa ne mai da'a ma kazabal fuadu mara ran shi bata ƙaryata duk abin da ta gani ba gaskantawa tai sallallahu alaihi wasallam mal yace fa sallallahu amincin Allah Allah ya salati a gare shi wa sallama amincin Allah ya tabbata akan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fil akhirati wal ula alahira da nan gidan duniya gaba daya al imam al bukhari ya zo da hadisi na Anas ibn Malik Allah kariyar da a gare shi wanda Anas ibn Malik yake cewa kana abu zarrin yuhaddisu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala abu zarr yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin cewa yace furija an saqafi baiti wa ana bi makkata manzo Allah yace an bude saman daki na a lokacin da nake garin makka yace fa nazala jibrilu sai jibril ya sauko yace fa faraja sadari ya bude kirjina ba bude ba ya tsaga kirjin shi summa ghasalahu bima izamzama sai ya wanke kirjin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ruwan zamzam sannan kuma summa jaa bi tastin min zahabin mumtali'un hikmatan wa imanan sai yazo da wata wani makayi tas shine kaman kwano yazo da wani makayi wannan makayin min zahab na zinariya ne wannan abin da na zinariya makayin na zinariya mumtali'un yana cike hikmatan wa imanan da hikima da imani a cike ke tab fa afraghahu fi sadri sai ya zuba shi a cikin kirjina thumma atbaqahu sai ya maida kirjin nan ya dumke shi ki ne maida shi summa akhadha bi yadi sai dauke kama hannuna fa araja bi ila sama'id dunya sai tai saman duniya da ni qala jibril li khazinis sama sai jibril yake cewa mai gadin saman iftah yace bude sai mai gadin yake tambaya man hadha wane ne yake ce a bude قال سيتي هذا جبريل ايش ملائكه جبريل لي قال هل معك احد كدوبا يندا ودنن ملائكه يندا اوبنجي يوصفتا سو ده cewa لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ابنده aka bas kaushi suke yace hal ma'aka ahadun tare da kai akwai wani قال نعم جبريل yace eh akwai wani tare da ni yace ma'iya muhammadun sallallahu alaihi wasallam wai hado wannan magana malaika jibril kaga yana salati ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ai ba wannan ba Allah ma yace yana yugo inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala annabi fa qala sai wannan malaika yake cewa ursila ilaihi an ce yazo qala na'am jibril yace eh falamma fataha manzo Allah yake cewa lokacin da ya bude alawna samaa ad-dunya sai muka shiga saman duniya kenan sama ta farko yace shigan mu yake da wahala fa idza rajulun qa'idun sai muka iske wani mutum a zaune an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidatun kawai muna shiga muka iske wani mutum a zaune daman shi rayukan mutane ne hagunkin shi rayukan mutane ne idza nazara qibala yaminihi dhahika in ya kalli daman shi sai dariya wa idza nazara qibala yasarihi baka in ya kalli hagun shi kuma sai ta kuka fa qala shi wannan mutumin da yake zaune sai yace marhaban bin nabiyyi salih wal ibn salih yace maraba kaga ashe maraba larabci ne marhaba maraba bin nabiyyi salih da annabi nagarcacce wal ibn salih kuma da nagarcacce qultu li jibril manzo Allah yake cewa sai na cewa Jibril man haza shi kuma wani ne ina wanda yake cewa manzo Allah san gaibi yace wani ne wannan kaga tambaya yake kala sai yace haza Adam wannan ai annabi Adam ne annabi Adam yanzu akwai wani hadisi da yake cewa harkon abinda Allah halitta shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wasu gimshikai a ina ne a cikin gidan aljanna to ko annabi Adam yayi wane ne wato akwai zaka ji wasu tatsuniyoyi ana yi wanda asalin musu da asali wai duka me yasa ake yin su wai dan a bayyana matsayin da manzon Allah yake ambata manzon Allah matsayin shi ya wuce inda sai kai kare zaka kare martabar shi wannan hadisi ne sahihi a cikin Bukhari yake ga ayoyin Qur'ani nan malam la tu'addu wa la tuhsa al ahadisu sahiha la tu'addu wa la tuhsa duka suna bayyana makanatun nabi sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa yace hadha adam wannan annabi adam ne wa hadhihi al-aswida an yaminihi wa shamalihi yace nasab yani arwahu banihi rayukan diyan shi ne yan aljanna adama su kuma yan wuta da ahgum har zuwa ƙarshen hadisi yana da tsawo sosai ala itihali manzo Allah sallallahu alaihi wasallama an kai shi sama sannan kuma ubangiji subhanahu wataala ya ni'imta shi da haka kuma ana ka farlanta mishi salloli guda biyar lokacin da ya samu annabi Musa alaihi salatu wasalam yace mi ubangijin ka ya baka yace ya bani salloli 50 sai annabi Musa yace ka busa iya wallahi ka koma tunda wuri koma a rage su manzo Allah ya koma aka maido su 40 sallah 40 a wuni mala 40 yanzu ba biyar bane muke a ce 40 za a kai a wuni biyar din ma suna nema su gagara wasu ana sa su cikin wasu aka maido su 30 aka maido 20 aka maido 10 duka an yi kuma annabi Musa sai ya ce kai ni ina da tajruba ga mutane ni na zauna da mutane ka san annabi Musa ya cikin annaban Allah da suka wahala sosai da mutane wai bari ma labarin Fir'auna da aka kare da shi lokacin da ya tsallako ruwan nan da masu imani tsallako ko kawai suna tsallako sai ga wasu mutane suna bautan dan bari suka ce ai ija allana ilahan kama lahum aliha yace qala innakum qawmun tajhadun bayan wannan suka zo aka ce musu shiga baitul maqdis nan ma aka taru kai ruwa rana da su wannan da suka imanin wa bari ba maganar kahure ba karshe da suka kasaita suka ce izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idu ka je da kai da ubangijin ku yaki an kun ci nasara kawai ku dago mun hannu suka ce inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun suka ce ai ko wasu mutane masu karhi a baitul maqdis ya za mu je mu tunkare su Annabi Musa ya koma ya roki Allah subhanahu wataala la amliku illa nafsi wa akhi ba wannan na mallaka in ba ni kaina ba da dan uwana Haruna karshe dai waɗannan mutanen anan Allah ya buga musu tihu dimuwa kawai su rika yawo a cikin wannan dajin Annabi Musa anan ya rasu Annabi Harun ya rasu tukun Yusha hallo ya jagorance su to Annabi Musa ya bi waɗannan marahil in gaba daya yayi tajruba ya gwada abubuwa da yawa da mutane yace mutanen nan basa iyawa kaje a rage ya koma manzo Allah aka rage su kuma biyar aka ce je ka la ma yubaddalu alqawl ma yubaddalu alqawlu ladayya wa ma ana bizallamin lilabid kaje ma yubaddalu alqawlu wannan maganar da aka ce 50 din nan sanan a matsayin suna 50 a wajen Allah amma duk sallah ɗaya da zamu yi ɗar kan goma ce zamu yi duk sallah ɗaya kan bacin sallah goma ne muke yinta ladan sallah goma za a babu to kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo kuma daga wannan al'amari ya zamanto alfariqu wani abin da aka tantance waye mai imani waye mara imani wasu suka ƙara bujirewa a duk lokacin da wata aya ta bayyana wa mukin su yi imani sai su ƙara bujirewa manzon Allah yana ba da labari Abu Jahal ya ce ka yace ayo duk wanda ya imani da kai ma dole sai ya kareta ka sai yace abarin fara daga Abubakar Siddiq shi shine wanda yake ga cewa baya kai ya kama hanya shi Abu Jahal yace ya iske Abubakar Siddiq yace kai kaji abin da mutum yake cewa yace me yace kuma yace ai yace daren jira jiya an tai sama masallacin Qudus da shi daga nan aka tai sama da shi Abubakar yace ya hodi abu shine kawai nake so in samu tabbas yace ya hodi sai Abubakar yace mashi wallahi an yi As-Siddiq kenan a lokacin da abun ya hirintsi lokacin suka gaskanta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to shine mala anan ya kawo bayanin cewa wal mi'raju haqqun wa qad usriya bin nabi sallallahu alaihi wasallam wa urija bi shakhsihi fil yaqzati ila samai hazwa qarshe gaba ta 40 mala yace wal haudul ladhi akramahu Allah ta'ala bihi ghaythan li ummatihi haqqun aw ghiyathan li ummatihi haqqun sannan al haudu shine tafkin da Allah subhanahu wa ta'ala ya kyautar da shi wana ya bada shi kyauta ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi akramahu Allah ta'ala bihi wanda Allah ya karrama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi shiwa al-haudh ginna al-haudh kuma ruwa ne wanda yake farfajiyan kiyama nan manzon Allah zai rika kiran mutane halummu kuzo ku sha wanda ya sha ba zai ƙara yin ishruwa ba har abada amma kuma a daidai lokacin da za a rika kora wasu ana bige su ana kora su muzallana cewa innahum ummati waɗannan mutane ai suna cikin al'ummata ga su da alama alwala sai a ce ma muzalla innahum baddalu wa ghayyaru ba'daka ai waɗannan mutane da kake gani sun sauya addini sun rike tashi sun sanya bid'o'i shi yasa yayin daga cikin hatsarin da bid'a take da kina dan bid'a yana ji yana gani za a hana shi sharrun al-kausara wannan shine al-haudul mawrud daka abun harkar addini abun da ya tabbata da sunan addini kai dama addini huka ce dama saka akai ko to kai me naka a ciki na cewa dole sai an yi kaza ko kuma ya kamata a kirkira kaza a sa a ciki ka kana so ka ba kanka wahala ne kawai to wannan al-haud din nan Allah yana ya karrama Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta hanyar kyautar mishi da wannan ruwa sannan kuma ghiyathan shayarwa ne shi wannan ruwan li ummatihi ga al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da aka samuwar wannan ruwan haqqun shi ma gaskiya ne iya da adadin kofkin da suke saman shi na shan wannan ruwa adadin taurarin da suke cikin sammai sannan ba wani wanda zai zo ya rika wani in ka sha ba ni moda ina jiran ka kowa in yazo in dai zai sha akwai modan shi Allah arzu ta mu da shan wannan ruwa in ka sha kuma da kai da ishruwa kun yi hannun riga ba za ka ƙara jin ishruwa ba in ga ka sha wani abin sha kawai idan ka ji daɗi amma magana cewa wani ishruwa ya dame ni a babu wannan kaga duk muqaddimat ne na kafin a je a shiga jannatul ma'awa mali yace gaba ta 30:41 was shafa'atu lati dakharaha lahum haqqun sannan kuma da ceton da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yayi tanadinta iddakharaha yayi tanadinta lahum ga su al'umman shi haqqun gaskiya ne kama warada au kama ruya fil akhbari kamar yadda aka rawaito a cikin hadisai manzala sallallahu alaihi wasallam zai ceto wannan ceton da zai yi shine li faslil qada a zo a yi hukunci tsakanin mutane kowa ya san inda dare ya mushi imma fil jannati wa imma fil nar a zo a auna ayyukan bayi kuma auna aikin ma da ai ba ko ake auna ma ba ko ba ka ba shi zallan kahuri mi za auna shi kawai sai fasi ne zuwa gidan wuta takkawo wuta zai ba wani lisahin da za mu to aka zo aka auna ayyuka aka yi hisabi kowa ya san matsayin shi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai rika cewa Allahumma ummati ya ubangiji al'ummata ya ubangiji al'ummata idan aka zo wucewa saman siradi yana can yana cewa rabbi sallim sallim ka duba ga ha jagoranci mala ba zai bar mu yayi jagoranci a nan gidan duniya kuma gobe kiyama ma bai bar al'ummar tashi ba yana faman yanda Allah subhanahu wataala zai musu rahama zai tsaya gehen siradi yana rabbi sallim sallim Allah ka ruha asiri Allah ka gyara rabbi sallim sallim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son mu sama da mahaifin da suka aihe mu to wannan ya tabbata cewa lalle kenan ceton da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai allati dakharaha wanda yayi tanadin ta lahum a gare su haqqun ishma wannan wani abu ne wanda yake tabbatacce me yasa saboda ruya fil akhbari an rawaito a cikin hadisi kuma ingantattu akan haka gabata 42 wal mithaqul ladhi akhazahu Allah ta'ala min adama wa zurriyyatihi haqqun alqawlin da Allah ya duka min adama daga annabi adam wa zurriyyatihi da zurriyas annabi adam duk wani dan adam inda ya kwana a duniya to wannan alƙawalin da Allah ya ɗauka gaskiya ne Allah ya alƙawalin haka Allah ya ɗauki alƙawali daga zuriyar annabi adam cewa kowa ya yarda zai bauta wa Allah subhanahu wataala ni hirin ɗauki wannan alƙawalin kai ma sai da ka ɗauki wannan alƙawalin da haka kowa an yi zo gidan duniya a mutumin arziki mutumin kirki yake zauwa daga bayan yake rikice ya jagule ya zama abin da ya zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu mauludin yuladu ala alfitra duk wanda za a haifa ana haifo shi ne akan fitra alahiya dau yake zuwa muwahidi mai dayan ta Allah bawan Allah ne kawai yau da gobe rayuwa ne ko mahaifan shi ko al'ummar da yake rayuwa a cikin shi ko kuma dama shi ta kadari ne kuma makamancin wannan sai ya rikice ya bar Allah subhanahu wataala ya kama wata hanya Allah yake cewa iz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala sai da Allah alƙawari da kowa yace shin ba ni bane ubangijinku muka amsa muka ce bala tabbas haka ne ubangiji kai ne ubangijinmu to shine bayanin da cewa Allah yake cewa inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha kawai shi mutumin da yazo wa hamala hal insanu innahu kana zaluman jahula daga kowa ya dauki alƙawalin cewa zai bauta wa Allah daga wajibi ne mutum ya zagi ne yaga cewa ya bauta wa Allah haƙiƙanin bauta har mutuwa ta zo ta same ka akan wannan yanayin shine jan kunnan da Allah yake cewa wala tamutunna illa wa antum muslimun kar wanda yake bar duniya face na musulmi ka bada kokarinka da hamzarinka da iyawanka da hankalinka da iliminka da dukiyarka da duk wani azanci da kake da wajen kama Allah subhanahu wataala biyayya saboda ka mutu akan wannan musulunci to wannan wani alƙawali ne wanda mithaq ne yarjejji alƙawali ne wanda kowa ya dauko shi Allah subhanahu wataala ba mu ikon cikawa malike cewa gabata ta 43 wa qad alima Allah ta'ala fi ma lam yazal adada man yadkhulul janna haqiqa Allah mai girma da buwaya ya san adadin waɗanda za su shiga gidan aljanna wannan wani abu ne sananne a wajen Allah subhanahu wataala sannan kuma wa adada man yadkhulun nara adadin waɗanda kuma za su shiga gidan wuta su ma duka sanannu ne a wajen Allah subhanahu wataala malike cewa jumlatan wahida tukum da guda adadin kaza ne mutum miliyar kaza misali za su shiga gidan wuta mutum biliyar kaza za su shiga gidan aljanna wannan duka Allah ya sani ba ci a sai an je an zuba ne za a iya tantance a ilga a gane wane ne ya zo wane ne bai zo ba ko kuma babu wannan ubangiji masani ne sanin da jahilci bai gabace shi ba tun kan ya halicci dan adam ubangiji subhanahu wataala ya san kowa duk iya adadin mutanen da aka yi a duniyar nan da wanda suka gabata da waɗanda za su zo a nan gaba da mu da muke rayuwa a yanzu duka babu wanda Allah bai sani ba yanayinka shakalinka arzikinka lahiyarka rishin lahiyarka ina zaka zauna wani za arziki zaka samu duk abubuwan da suke tare da kai da detail na ƙarshe tafsil Allah subhanahu wataala ya sani duk inda zaka tafi da duk inda zaka tsuguna da inda zaka zauna da abin da zaka ci da tsumman da zaka sa da komi da kominka kullu shay muhaddad kuma yana cikin ilimin Allah subhanahu wataala to don haka jumlatan wahida malike cewa fala yuzadu fi zalikal adad wala yunqasu minhu ba ho wanda ya isa ya kara akan wannan adadin sannan kuma ba wanda ya isa ya rage wannan adadin yanzu wannan me yake maka nuni yana maka nuni akan cewa ubangiji subhanahu wataala shi yake tsaye akan al'amuran shi Allahu la ilaha illa huwa الحي القيوم رايي سيي اكن الامرن باي سيي اكن الامرن باي ina maganar mutumin da zai zo ya ce na duki alƙawarin zan kai ka gidan aljanna gobe kiyama daga na samu izini beda hayaniya ne kawai da shirme kuma kai ka yi shi shirme saboda baka san inda aka sa ga wa addini kawai jahili ne kai murakkabi sai zo ya ce yaya hi maka ko kuma a duk wanda yake kaza ni na doki alƙawari yo kai wane ne ka duba yanzu wannan shafa'atul uzma ceton nan da za a yi ho annaba Allah yake zuwa suna kaucewa saboda kai kawai kursun gumin jahili ne saboda ka jalici Allah subhanahu wataala sai ka ce wai kai za ka ma wani rahama ko kai za ka ga wani aljanna ko kuma ku aikata abin da ku ga dama kawai ku shiga aljanna kun kare kai mala wannan jahilatar Allah subhanahu wataala ne nan ya kamata insha Allah ta'ala mu dakata a lokaci ga garewo sai guda to wannan kenan shine gaba ta 30 da 43 sannan malai yake cewa gaba ta 44 wa kazalika af'aluhum haka kuma ayyukan bayi fi ma alima minhum an yaf'aluhu duk abin da suke aikata ubangiji subhanahu wataala ya sani babu wani abin da zaka zo ka ce kai ashe wannan da haka zai aiki a dama Allah ya san haka zaka yi sannan kuma wa kullun muyassarun lima khuliqa lahu kowa an sauƙaƙe mishi abin da aka halicce shi dan shi idan kai mutum ne wanda kake mutumin arziki zaka yi ta ayyuka alheri idan mutum ne wanda yake matsiyaci ne kuma zai yi ta ayyukan banza malaike ta wal a'malu bil khawatim kuma aikin dan adam ana lissahi da mi ka cika ba da mi ka fara ba wannan shi ma kalubale ne mai girma a cikin rayuwarmu yanzu kana kan harakar addini ana tahiya lahiya lau baka san ba ya za ta kaya daka addu'a wajibi ne ga kowa akan cewa ubangiji subhanahu wataala ya dawwamar da kai ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka wannan addu'a mazalla yana yawan yinta ka kuma nahnu min babi aula mu he cancanta mai wannan kowa ya rike ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik ya mai jujjuya zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka ko da baka iya hadi ba da larabci ka hade shi da hausa in kai sujada bayan subhanar rabbil a'la ka rika mai ta irin wannan saboda mutuwanka da imani shi komai muhimmanci a cikin rayuwarka al'umuru bil khawatim karshe ake lissafa wa adam was'idu managarci man sa'ida bi qada'i llahi shine wanda ya dace da kadara ta ubangiji subhanahu wataala washaqiyu shi kuma shaqi matsiyaci dan wuta man shaqiya bi qada'i llahi shine mutumin da ya shaqiyance da zartarwar Allah subhanahu wataala babu wayan Allah bai Allah ya ga dama ya bashi daman da zai iya bujurewa اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله